gwamna ga sabon gwamna na Kaduna sabon gwamna ga sabon gwamna Obasani
sunan Allah masani
shi zan safari sarki iko mai mana rana annuri
ya abin bauta
Allah ba mai inkari shi ke kyauta in yayi ma baya gori sai ya baka ka dawo gobe ma yayi ma kari a cikin kudurarsa ya baka tilitari
darajar manzon
ga Obasani muke buri yayyo gwamna yanzu Kaduna muke san sharafi
Obasani
kawai ko a cikin sai da yayi zarra
lalle malan
ba sani.